taron wuni biyu na shugabannin dakarun tsaron kasashe 14 karkashin kungiyar ECOWAS da aka gudanar a Accra babban birnin kasar Ghana ya maida hankali bisa matakan shawo kan iftila'in da ya ritsa da wasu mambobin kungiyar wato hare-hare masu nasaba da ta'addanci da ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da 16,726 a yankin cikin shekaru 3 yayin jawabin sa ministan harkokin tsaron Ghana Dominic Nittwohl da ya karbi bakoncin shugabannin dakarun tsaron kasashen a Accra babban birnin kasar ya ce hare-haren ta'addanci fiye da 5,300 ne yan ta'adda suka kai a wasu kasashe a Afirka ta yamma cikin shekara 3 abinda ya tilasa miliyoyin al'umma yankin ficewa a musgunan su ministan dai na bukatar da shugabannin dakarun tsaron kasashen da su hada karfi da karfe gurin yin musayyan bayanan sirri domin karfafa tsaron yankin. To sai dai ya kuma kara da cewar kamata ya yi da shugabannin tsaron su yi wasi da kabilanci ko wata al'ada ko wani addini da ma yare domin ganin sun cimma manufofinsu na samar da tsaro da zaman lafiya. Ministan tsaron kasar Ghana dai ya jaddada muhimmancin baiwa fularen hula a yankin damar fitar da shugabanninsu. Sai dai na tuntubi retired Umar Sanda, tsohon jakadan Ghana a kasar Masar, kana tsohon shugaban musulmi dakarun soja a Ghana, an da mini sharhi bisa wannan taron.
Kasashe na West Africa zo su zauna su tattauna yaya za a yi in yaso a samu zaman lafiya. Abu ne da yake da muhimmanci kwarai, domin inda an kai zaman an lura cewa rayukan mutane da suka bar duniya ya gwada kamar shi a sake zama a inganta waɗanda suke suna duban batun tsaro in yaso a samu a magance wannan abin. Cikin aikin soja akwai abin da ake kira sharing of intelligence. In ka samu wani labarin da zai kawo damuwa sai ka taka makwabtankan da yake kusa kamar kai na ga wancan ya bi nan kuma yanda na gan shi ya kawo barna do shi tun da zu a duba. To zaman da aka yin abin ga maksudi shi kenan a samu sharing of information ne yayi sauri so that shi a samu ana magance ga abubuwan da ya shigo cikin wata safara.
To sai dai wani abin da kuma fi daukan hankulan jama'a bisa wannan taron shine wasu kasashe da aka kaka bawa takunkumai sakamakon kifar da gonutocin su wato Gini da Mali da Burkina Faso duk sun halarta. Abinda mai sharhi bisa harkan tsaro Malam Irbad Ibrahim yace matakin gayyatar su da ECOWAS din tayi ya dace sosai.
Gayyatar da aka yi ma shugabanni na lamarin tsaro na kasashe kamar 14 aka kare kasashe 3 da dama suka jajiki an dawara musu takunkumi tun da aka yi juyin mulki. Domin an kirga mambobi ita na ECOWAS baki da 15 ne, in yau 15 uku sun riga sun fita kamar cikin kashi 120 kenan suka fita. Mun ga kuma daga Guinea Bissau an jera ba dace ba don ba sa hankali ba aka ta dagwara takunkumi ba magana da su ba zance ba komi. Su kuma dan su gama gindi su zama wata kishiya kungiya da za ta kasance kishiya ne ma ECOWAS kuma ba abin da ECOWAS za ta yi ta.
Hamza Adam, sashen Hausa na muryar Amurka, Kumasi, Ghana.